إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai jarin albarka a wannan masallaci masjidu Aisha a wannan anguwa ta Nuvo Kare domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar asabar wanda ya daidai ga 4 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 21 ga watan 2 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul muzammil wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadhihi tadhkira
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna hadhihi tadhkira faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila
sarki yake cewa inna hadhihi tadhkiratun faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila inna hadhihi tadhkira Allah yace wannan wa'azi ne faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda yaso sai ya kama hanya zuwa ga ubangijin shi inna rabbaka lalle ubangijinka ya'lamu yana sanar da cewa annaka taqumu adana min thuluthayil layl lalle kai kana tashi kasa ga kaso biyu a cikin uku na dare wa nisfahu da rabin shi wa thulusahu da daya cikin uku wa ta'ifatun min alladhina ma'aka da wasu al'umma wa anda suka yi imani wa ta'ifatun min alladhina amanu ma'aka da wata jama'a daga cikin wa anda suke tare da kai wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah shine wanda yake kaddara dare da wuni alima an lan tuhsuhu fataba alaykum, Allah ya san cewa ba ku iyawa, fataba alaykum sai ya yafe muku, faqra'u ma tayassara min alqur'an, dan haka ku karanta abin da ya sauƙaƙa na daga cikin alqur'ani, alima an sayakunu minkum marda, Allah ya san cewa daga cikin ku za a samu wa'anda ba su lafiya, wa akharuna yadribuna fil ardi, wa'ansu kuma suna tafiya a doran ƙasa domin fatauci, yabtaghuna min fadlillah, suna neman arziki daga wajen Allah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi, wa'ansu kuma suna yaƙi domin daga hanyar Allah, faqra'u ma tayassara min, dan haka ku karanta abun da ya sauƙaƙa daga cikin shi, wa aqimus sala, dan haka ku tsaida sallah, wa atuz zakata, kuma ku tsaida zakka, wa aqridullaha qardan hasana, kuma ku ba Allah ramce wanda yake mai kyau, wa ma tuqaddimu li anfusikum, duk abun da kuke badawa ga kawunanku min khairin, na daga alkhairi, tajiduhu inda Allah, za ku same shi a wajen Allah, huwa khairan wa a'zama ajra, shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi girman lada, wastaghfirullah, Allah ya ce ku nemi gafaran Allah, inna Allah ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai rahama ne. Allah maɗaukakin sarki yana rufe wannan suran da cewa inna hadhihi tadhkira, lalle wannan abun da aka ambata tazkira ne, duk abun da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya, da abun da Allah yake ambatawa a cikin alqur'ani na narko na azaba da ake tanadawa ga wa'anda ba su yi imani ba, Allah ya ce tadhkiratun, duka wannan muna bada labari ne insha Allah, ba wai dan mu nuna cewa mu masu ƙarfi ne ba, ba wai dan mu nuna cewa ba mu muna jin dadin halakar da bayi, Allah yake cewa muna yin haka ne saboda ayi hannu mai sanda a nuna ma wanda bai yi imani ba cewa abunda ake mishi wahayi ko abunda ake bashi labari na cewa an halaka su wani da kaza, al'umma kaza sun yi kaza, Allah ya halaka su da kaza, al'umma annabi wani an halaka ta da kaza, Allah ya ce duka wannan muna yi ne ba dan wai wani abu ba, saboda wa'azi, Allah ya ce inna hadhihi tadhkiratun, Allah ya ce lalle wannan gargadi ne kuma lalle wa'azi ne. Al-Imam Ibn Athiyyah a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa a ƙalƙashin wannan jumla inna hadhihi tadhkiratun, lalle wannan gargadi ne, yake cewa malaman tafsiri suna da maganganu guda uku, wannan hazihi, wannan abunda ake ce ma a yare na larabci ismul ishara, idan aka ce inna hadhihi tazkira, lalle wannan wa'azi ne, to wannan din da wa ake, da alqur'ani ake, da suran wannan take, koko da wasu ayoyi ne na daban, Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa'azi ne, yake cewa yahtamilu an takuna ila ma dhukira min al-ankali wal jahimi wal akhdhi wal wabili wa nahwihi, da Allah yake cewa lalle wannan wa'azi ne, to nunin yana komawa ne ga abinda muka ambata a jiya, cewa Allah ya tana da turagu, Allah ya tana da wutar jahim, Allah ya tana da kamu mai karfi ga wa'anda ba su yi imani ba, wa yahtamilu an takuna ila surati bi ajma'iha, yake cewa inna hadhihi, lalle wannan, to dhamirin yana iya komawa ne dukkanin sura, Allah maɗaukakin sarki kamar yana so ya ce dukkan wannan sura, suratul muzammil, tun daga farkonta har ƙarshenta dukkanin shi wa'azi ne muke yi domin kowa ya samu ya yi imani, wa yahtamilu an takuna ila alquran, mai yiwuwa kuma da Allah yake cewa inna hadhihi, lalle wannan, mai yiwuwa Allah yana nufin da shi dukkanin alqurani mai girma, imana duk abun da ya zo a cikin alqurani mai girma, to wa'azi ne Allah maɗaukakin sarki yake yi domin kowa ya shiga taitayin shi, kowa ya samu ya yi imani ya tsira a gobararren tashin alkiyama. Al-Imam Muqatil bin Sulaiman da al-Imam al-Baghawi da al-Imam al-Khazin da al-Imam al-Shawkani suka tafi akan cewa abunda ake nihi da inna hadhihi tadhkira, dukkanin ayoyin alqur'ani mai girma, ila jami'i ayatil qur'an, dukkanin ayoyi wanda Allah maɗaukakin sarki yake magana a cikin alqur'ani, ayoyin da suke magana akan azaba, ayoyin da suke magana akan naruko, ayoyin da suke magana akan mumunan sakamako, yace to dukka da Allah yake cewa inna hadhihi tazkira, ana nufi da shi dukkanin ayoyin da ke akwai a cikin alqur'ani mai girma. Al-Imam al-Baydawi da Ibn Juzay da Al-Imam al-Qasimi da Al-Imam al-Sa'di suka tafi akan cewa inna hadhihi lalle wannan dukkanin shi ana nufin da shi al-ayatun natiqatu bil wa'idi dukkanin ayoyi wanda suke magana akan narko na azaba. To Allah madaukakin sarki yana cewa inna hadhihi tazkiratu da ayoyi masu magana akan narko na azaba wanda aka zana a cikin wannan sura da ma wanda aka zana a cikin wasu surorin dukkanin su wa'azi ne Allah madaukakin sarki yake yi. Al-Imam Ibn Ashur yake cewa inna hadhihi tazkiratu ana nuni ne tun daga cikin wannan sura inda Allah yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Yake cewa da Allah yake cewa inna hadhihi tazkira ana nuni ne akan fir'aun da azaban da Allah madaukakin sarki yayi mishi. Shi yasa Allah yake cewa inna hadhihi tazkiratun lalle wannan wa'azi ne wannan gargadi ne muke yi. Amma abinda yafi tabbata a yare na Larabci idan ismul ishara yazo to yana nuni ne akan abinda yake a kusa. Da Allah yake cewa inna hadhihi tazkiratun to ana nufi da cewa abinda Allah madaukakin sarki ya bada labari a cikin wannan sura na azaba da ake yi ma aljannu wanda suke hawa sama domin su sato labari da azaba da Allah madaukakin sarki ya yi ma fir'aun. To dukkanin shi Allah yana cewa wannan wa'azi ne wannan gargadi ne duk mutumin da yake so da tsiya sai ya murde ayan Allah madaukakin sarki ya fassara ta akan san zuciyar shi. Allah ya ce to kamar yadda muka ma aljannu azaba haka shi ma za mu yi mushi azaba. Haka kuma duk mutumin da ya kafirce ma Allah madaukakin sarki Allah ya ce to wannan wa'azi ne kamar yadda muka hallaka fir'aun haka shi ma za mu hallaka shi. Allah yake cewa faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama sai ya kama hanya ta zuwa ga ubangijin shi. Wanda ya ga dama in yana so sai ya kama hanya ta addinin musulunci kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda bai ga dama ba kuma sai ya yi abin da ya ga dama a cikin addini to kuma zai ga abin da ya aikata a ranar tashin alkiyama. Al-Imam Sa'di a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila duk wanda ya ga dama sai ya kama hanya zuwa ga ubangijin shi. Yake cewa wannan dalili ne ala anna Allah ta'ala aqdara al-ibada ala af'alihim wannan dalili ne mai nuna cewa Allah ya babawa iko akan ya aikata abun da ya ga dama. Wa makkanahum minha kuma Allah ya babawa ikon aikata abun da yake so. Idan mutum ya ga dama Allah ya bashi ikon ya tashi yayin sallah. Idan mutum bai ga dama ba kuma Allah ya bashi ikon ya ƙin sallah. Kamar yadda aljabariya suka cewa su aljabariya a wurin su dan adam baya da zabi. In kaga mutum yana shan giya to Allah ne ya sashe shan giya. In kaga mutum ya ƙi yin sallah to Allah ne ya hana shi yin sallah. In kaga mutum yana aikata na lala aiki na banza to Allah ne ya sashi aikata. To wannan ba shine abinda hankali yake fassarawa ba, ba shine kuma abinda ayoyin alqur'ani suke zuwa ba suka yi magana akan shi. Allah ya ba kowa iko. Idan mutum ya ga dama sai ya zama musulmi. Idan mutum bai ga dama ba kuma a yau Allah ya sauke sai ya koma Kirista. To wannan yana ƙarƙashin iko na bawa. Bawa yana yin aiki idan ya ga dama kuma yana barin aiki idan bai ga dama ba. Kamar Allah inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Shi ma bawa shi a karan kanshi yana da mashi'a, yana da abin da ya ga dama. Amma kuma mashi'ar Allah tana tafiya, mashi'ar bawa tana tafiya ne a ƙarƙashin mashi'an Allah madaukakin sarki. Misali muna da niyyar zamu zo mu yi tafsiri a yau, to wannan niyyar mu ce wannan abun da muka ga dama ne. Amma idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ba kuma sai ya gitta wani dalili wanda zai sa a yi wannan karatun, to kaga wannan yana nuna ma cewa shi bawa yana da niyyar abun da yake so kuma yana iya aikata haka. Amma ba zai iya cikar da wannan abun ba sai abun da Allah madaukakin sarki ya ga dama. To wasu daga cikin aljabariya suna ganin cewa bawa duk abun da yake aikatawa to Allah ne ya sanya shi. To kaga kuma baya daga cikin adalci na Allah a sanya ka ka sha giya kuma amma azabar ka sha giya. Baya daga cikin adalci na Allah a sanya ka ka yi zina kuma a baka zunubin zina. A'a, sai dai in kai ne ka ga dama ka aikata haka sai Allah madaukakin sarki ya baka lada ko ya baka zunubi. al-imam ibn taymiya yake cewa wal abdu yaf'alu fi'luhu bi iradatihi bawa yana yin abun da ya ga dama da san shi wa shar'u qad ata bi anna al-fi'la lil abdi mustaqri yake cewa amma shari'a ta tabbatar mana da cewa lalle shi bawa yana yin abun da ya ga dama kuma yana barin abun da ya ga dama na daga cikin addinin musulunci haka ibn al-qayyim a cikin littafin shi madarij as-saliki yake cewa wa qad qada al-haqq bi anna al-abda mukhtarun yake cewa Allah ya rike ya yanke hukunci na gaskiya cewa bawa yana da zabi in ya ga dama ya aikata alkhairi in bai ga dama ba ya aikata sharri to wannan zabin bawa ne amma ba a cewa a lokacin da bawa ya aikata alkhairi Allah ne ya sanya shi haka a lokacin da aikata sharri Allah ne ya sanya shi yake cewa wa shar'u qad ata bi anna al-fi'la lil abdi qari haka kuma shari'a ta tabbatar mana da cewa lalle bawa yana da zabi akan aikata abun da ya ga dama Allah yake cewa inna hadhihi tadhkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wannan ayar tana koya mana cewa kowa ya zanki tunani kowa ya zanki tunan cewa wannan rayuwar ta duniya rayuwa ce yar gajeruwa abinda zamu dardowa na ranar tashin alkiyama na rayuwa shine rayuwa ta har abada ita ce rayuwa wadda ba ta karewa haka wannan ayar tana nuna cewa Allah madaukakin sarki ya shiryar da bawa hanyoyi guda biyu ya shiryar da shi hanya ta shiriya ya shiryar da shi hanya wadda ba ta shiriya ba yanzu bawa yana da zabi idan ya ga dama sai ya bi hanya ta kirki idan bai ga dama ba sai ya bi hanya wadda ba ta kirki ba ana nufi da hanya ta kirki a cikin addinin musulunci shine abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to duk wanda ya bi wannan hanya ya zaba ma kansa hanya ta kirki wanda kuma ya bi karantarwar wa'ansu ba karkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan kuma ya bi hanya wadda ba ta kirki ba Allah madaukakin sarki a cikin suratul balad Allah yake cewa wa hadainahun najdain Allah madaukakin sarki shine ya shiryar da bawa hanyoyi guda biyu idan ya ga dama ga hanya ta alkhairi ga hanya ta sharri bawa yana da zabi ya bi hanyar da ya ga dama haka a cikin suratul insan Allah yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah yace shi dan adam mun shiryar da shi hanya guda biyu hanya ta kirki da hanya ta banza imma shakiran ko ya bi hanya wadda za ya gode ma ubangijin shi wa imma kafuran ko kuma ya bi hanya wadda za ya kafirce ma Allah madaukakin sarki haka a cikin suratul an'am Allah yake cewa faman absara fa li nafsihi wa man amiya fa alaiha Allah yace wanda ya bude idanun shi ya ga hanya ta kirki ya bi ta to wannan mutumin ya kyautata ma kanshi wa man amiya wanda kuma ake ta karanta mishi alqur'ani ana ta karanta mishi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe idan shi yana yin abun da ya ga dama Allah yace to fa alaiha shi ma wannan mutumin ba wai wani bane ba yamma kanshi ne yamma dan haka ba a yin addini saboda washe su zahaushi ka zo ka kada mandiri ko kai abun da ka ga dama saboda wai wasu su zahaushi a'a in kai abun mai kyau kalkashin karantarwar manzo Allah to kai ne dan kanka ladan kai ne zaka samu in kai abun da ka ga dama abun da ba kalkashin karantarwar manzo Allah ba kuma to zaka samu zunubi wannan kuma a littafin mutum ne za a rubuta Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima Allah ce da dai mutane za su yi imani su bi abinda ake yi musu wa'azi da shi Allah ce lakana khayran lahum da shine yafi alkhairi a gare su wa ashadda tathbitan kuma shine wanda zai fi tabbatar da su akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima kuma da mun ba su lada daga wajen mu lada mai yawa ashe Allah yana bada lada ne a aikin da aka yadda yace ayi in Allah yace ayi aiki to yana sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci yayi bayanin yaya ne za a wannan aiki misali Allah yace ayi sallar azhar ƙarfe 4 ayi sallar azhar raka'a 4 kai sai ka ce a kai raka'a 6 za kai to Allah ba zai bada lada a karkashin wannan ba to haka duk aikin da aka ce ma ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi kai abun da ka ga dama Allah ya ce to ba mu bada lada a irin wannan aikin. Allah ya ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shiryar da su hanya wadda take hanya ce mai kakkiya. Abu Hurairah da Allah ta kara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah khalaqa al-khalqa fa atamma khalqahu Allah ya halicci bayu sai Allah ya cika halintar su thumma kataba fi kitabin sannan Allah ya rubuta a cikin wani littafi fa huwa indahu fawqa al-arshi wannan littafin yana wajen Allah a saman al-arshi inna rahmati sabaqat ghadabi Allah yake cewa lalle rahamata ta riga ya hushi na to wannan yana nuna ma cewa inna Allah khalaqa al-khalq Allah da ya halicci mutum sai ya samu cikakken hankali hankalin da in an karanta Qur'ani aka fassara aka ce ma ga hanya mai kakkiya zaka iya ganewa hanyar da kuma in an murde al-Qur'ani aka fassara shi ba tare da manhuwa ta Allah ba mutum zai iya ganewa to dan haka dan adam Allah madaukakin sarki ya bashi cikakken hankali da zai iya gane wannan shine daidai ya bi da kuma zai iya gane cewa wannan ba shine daidai ba sai ya bari dan haka mutum ya bi daidai din shine hanyar tsira kada kai addini saboda ka ba wani haushi kada kai addini saboda wasu jama'a ran su ya bace kai dai kai addini kalkashin karantarwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kalkashin abun da kai ka fahimta duk mutumin da zai karanta alqur'ani ko za a karanta mushi alqur'ani koda ba akan daidai yake ba inda yana yi da kyakkyawar zuciya shi gurin shi Allah ya tsinkaya mushi gaskiya ya bi gaskiya to Allah za ya fahimtar da shi amma mutumin da ya rufe idan shi yake kokarin dole sai yayi gadan gidansu ko sai yayi gadan shehin shi ko sai yayi gadan malamin shi to zaka ga kullun yana karkashin wannan gadan idan zaka karanta mushi aya 1000 ba zai yi imani ba idan zaka karanta mushi hadisi 1000 ba zai yi imani ba saboda ya rige ya killace zuciyar shi cewa shi abinda su wani suke yi shi zai ba abinda Allah madaukakin sarki yace yayi ba ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba Allah yake cewa inna hadhihi tadhkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila Allah ce to wannan wa'azi ne kuma wannan gargadi ne muke dan haka masu wa'azi da Allah madaukakin sarki ya sa a garin maradi su ma masu wa'azi ne idan ka shiga wata hanya suna wa'azi suna cewa wannan hanyar ba hanya bace mai kyau to wa'azi ne Allah madaukakin sarki yake ma in ka ga dama sai ka kama hanyar da zaka tsira in kuma baka ga dama ba sai kai abin da ka ga dama Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka anan Allah madaukakin sarki yana yaba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda an umarce shi da cewa ya tashi a harkan wannan sura qumil layla illa qalila Allah ya umarce shi da ya zanki tashi yana yin sallah ta qiyamul layli to nan Allah dan ya yaba mishi aikin da yake sai Allah ya ce ya san cewa lalle kai manzon Allah kana tashi kana qiyamul layli kasa ga kaso bi a cikin uku na dare wani lokacin kuma kana yin qiyamul layli rabin dare wani lokacin kuma kana yin qiyamul layli kaso daya a cikin uku na dare tare da waɗanda suka yi imani tare da kai to anan Allah yana yaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma wannan ayar tana koya mana wata tarbiyya ko wannan jumlai tana koya mana wata tarbiyya duk mutumin da ya kyautata maka ka tabbatar mishi da cewa ya kyautata maka mutun zaka kyautata mai so 1000 amma dai ya manta darar da kai mishi laifi dadai to ya mance wancan alkhairin gaba daya wannan laifin yake kallo to Allah madaukakin sarki yana yaba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya san cewa lalle yana yin umarnin da aka umarce shi da shi da shi da waɗanda suka yi imani tattare da shi Sa'ad bin Hisham ya dalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa na tambayi Aisha na ce mata yaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin qiyamul layli sai ta ce da Sa'ad bin Hisham alasta taqra'u suratal muzammil take cewa shin ba wai kana karanta suratul muzammil ba yace eh ina karanta suratul muzammil sai Aisha take cewa fa inna awwalu hadhihi sura nazalat take cewa farkon wannan surar ta sabka ne lokacin da Allah yake cewa qumil layla illa qalila take cewa farkon surar ta sabka ne ana umarni ga manzo Allah ga sahabban shi da cewa su zanki yin qiyamul layli faqama ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta tafat aqdamuhum take cewa sai ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su da manzo Allah suna yin qiyamul layli har sai da kahuwan su suka fara tsatsagewa wahabasa wahubisa khatimatuha Allah madaukakin sarki ya boye ƙarshen wannan surai fis samai a cikin sama 12 shahran sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi suka yi shekara guda suna qiyamul layli sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana saboda agoge musu hukuncin qiyamul layli a farko kamar Allah madaukakin sarki ya farlanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli ita ce wajibi babu salloli guda biyar ga yini amma dai ya zama wajibi kowane mai imani kamun ya kwanta ya qiyamul layli to Allah madaukakin sarki dan ya tausaya ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire musu qiyamul layli ta koma nafila ce sai aka sanya salloli guda biyar suka kasance su ne sallolin da bawa zai to anan Allah madaukakin sarki yana yaba ma manzo Allah ne da shi da sahabban shi cewa sun yi kokari suna ta qiyamul layli tsawon shekara guda wani sa'in siraya daren duka wani sa'in su yi rabin dare wani sa'in kuma su yi kaso ɗaya a cikin uku na dare to Allah yana yaba musu da Allah ya ga matsanancin hali da suke shiga ciki sai Allah ya sabke musu qiyamul layli sai ta kasance yanzu ba wajibi bace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah ya sauƙaƙa qiyamul layli ta koma nafila saboda ya zanki godiya ga ubangijin shi manzo Allah bai kushe yana qiyamul layli ba har Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi Abdullahi ibn Mas'udin da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ran nayi sallah tare da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa aqala yake cewa manzo Allah ya yawaita qira'a yana ta karantawa dan an rawaito cewa manzo Allah a cikin qiyamul layli shi yana karanta baqara ya karanta nisa'i ya karanta alu imran wannan qiyamul layli ce ta kwana biyu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a guda yake yin ta ibnu mas'ud yake cewa hatta hamamtu bi amri su'in yake cewa saboda manzo Allah yayi tsananta yana yin tsayuwa har sai da naso in yi wani abu wanda abu ne mara kyau aka tambaye shi wa ma hamamta bihi menene ka so kai qala hamamtu an ajlisa wa ada'a yake cewa na kusa in zamna in hwasa in sallah in bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya ci gaba da yin sallah to wannan yana nuna ma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da yin qiyamul layli har lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce nafila ce amma manzo Allah yana yi saboda ya ci gaba da gode ma Allah shi ya ci gaba da gode ma Allah akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mishi Allah yake cewa wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar Allah yace shine wanda yake kaddara dare kuma shine wanda yake kaddara yini wata rana zaka samu dare ya zo daidai da shi da yini daidai awon dare su ne daidai awon rana wata ran kuma zaka samu cewa rana ta fi yawa wata ran kuma zaka samu cewa dare ya fi yawa wata ran kuma zaka samu cewa dara yana da yawa ko awowin shi sun daidaita da awowin dare amma zaka samu Allah ya zare yawan albarkan na cikin dare sai ka samu cewa daren yana saurin karewa duk da cewa da shi da yinin awowin su iri guda ne to sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar Allah shine wanda yake kaddara yini wanda yake kaddara dare anan kamar Allah madaukakin sarki yana so ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi girman mulkin shi Allah ya sabtata ma ya saukaka ma annabi da al'ummar shi akan cewa su bar qiyamul layli saboda me yasa saboda suna shan wahala a cikin qiyamul layli na dare to Allah dan ya nuna musu girman mulkin shi kai yanzu idan aka ce ga qiyamul layli daga sallar isha'i zuwa karfe 5 an dauko ma aiki amma Allah ya ce to shi ba barci yake ba yuqaddiru al-laila wan nahar da kai mai qiyamul layli da mai sata cikin dare da mai karanta alqur'ani cikin dare da mai alfasha cikin dare da mai shan wuyi cikin dare duka Allah yana kallon kowa to nan Allah yana so ya nuna ma manzo Allah karhin ikon shi ne mu idan aka ce mu yi kiyamul layl tun farkon dare har karshen dare ba mu iyawa amma shi Allah madaukakin sarki yana nan baya barci duk abin da ake a cikin duniya da abin da ake a cikin daji da abin da ake a cikin ruwa da abin da ake a cikin sama duka yana karkashin kulawa Allah madaukakin sarki ne shi yasa Allah yake cewa wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah shine wanda yake kaddara wuni kuma shine wanda yake kaddara dare Allah yake cewa alima allan tuhsuhu fataba alaikum Allah ya san cewa ba ku iya kididdige awawun dare tun daga farkon dare har karshen shi ku ta qiyamul layl Allah ya ce to saboda haka abin yana yi muku wahala fataba alaikum sai Allah madaukakin sarki ya yafe muku ashe a farkon lokaci idan mutum bai qiyamul layl ba to yayi zinubi za a rubuta mishi zinubi cewa wani dan gidan wani bai sallar qiyamul layl ba amma da Allah ya ga cewa abin yana da wahala ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukaka mana ta kasance qiyamul layl yanzu ba wajibi bace wannan kuma yana duba maka ko yana koya mana sauki da tafshi na Allah madaukakin sarki idan Allah ya sabkar da hukunci ya ga hukuncin yayi tsanani ga bawa to sai a sassafta a rage mai Allah yake cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son ya zanki tausasa muku kuma Allah yana ba ya san tsanani a gare ku Allah yake cewa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah yace yana son ya danki sassafta muku saboda shi dan adam a cikin farkon halitta an halicce shi ne mutum ne mai rauni to wannan ayar kuma tana koya mana cewa mu ma mu koyi da Allah madaukakin sarki mu zanki tausasa ma na ƙasa gare mu yaran ka ne kake shago da shi ka zanki tausaya masa matakka ce ka zanki tausaya mata ayyan ka ne ka zanki tausaya musu shugaba ne ka a office ka sa doka ta yi tsanani ka zanki tausasawa to Allah madaukakin sarki duk lokacin da muka tausaya ma wanda yake ƙasa gare mu to shi ma Allah madaukakin sarki yana tausaya mana Allah yake cewa irhamu manzo Allah yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama manzo Allah yake cewa ku zanki tausaya ma wa'anda suke a doran ƙasa kuma Allah madaukakin sarki wanda yake sama sai ya tausaya mu wanda zaka tausaya ma mai yiwa kai tausaya wanda zaka mushi ba komai bace a wajenka amma Allah madaukakin sarki kai ma sai ya tausaya ma kaga cewa harakokinka suna tafiya kamar yadda kake so kuma kai baka san me kama Allah ba to dan abun da kake renawa na alkhairi na tausayi Allah madaukakin sarki sai ya tausaya ma ya shiganka a kalkashin wannan abu Allah yake cewa faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abun da ya saukaka daga cikin alqurani anan ana magana ne akan qiyamul layl amma sai Allah yake cewa ku karanta abin da yayi muku sauki na daga cikin alqurani al-imam al-qurtubi yake cewa a cikin alqurani mai girma wataran ana ce masalla qurani shi ma qurani ana ce mai salla kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna qur'anal fajr kana mashhuda lalle karatun alqurani na salla alfajr kana mashhuda to nan ana nufin da shi salla da mutun za ya tashi yayi raka'atan alfajr to nan salla ce sai Allah madaukakin sarki ya ambace ta da alqurani haka shi ma alqurani Allah madaukakin sarki yana kiran shi da cewa salla ne Allah madaukakin sarki yana cewa wala tashhar bi salatika kada ka daga murya kai abin da yafi karfinka wajen yin sallah ana nufi da shi wajen karanta alqur'ani to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa faqra'u ma tayassara min alqur'an ku karanta abin da ya saukaka daga gare ku na cikin sallah yanzu cewa an jaye sallah qiyamul layl ta kasance yanzu ba wajibi bace to sai Allah ce yanzu wanda ya ga dama yayi abin da ya saukaka daga gare shi na cikin sallar dare wannan yana koya mana cewa dan adam kada ka je ka dawo daga gajaniyarka ta wuni kuma ka zo kawai ka fadi kwance ba za ka iya tashi ka yi raka'a ko da ɗaya biyu ce ba ko da raka'a uku ce a cikin dare ana so a daren ka ko da minti biyar ne ka hidda ka yi ma Allah raka'a biyu saboda Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran ku zanki yin sallah daidai gwalgwadon ikon ku in raka'a biyu kake iya yi ka yi in raka'a uku kake iya yi ka yi Allah madaukakin sarki za ya sanya ka cikin waɗanda suke raya dare idan kana yin raka'a biyu kullum kuma shine abin da kake iya yi to idan ka mutu Allah zai rubuta ka cikin masu kiyamun layl sai a tade ka cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan ayat ta ba mu labari Allah yake cewa alima an sayakunu minkum marda Allah ya san cewa za a samu daga cikin ku akwai marasa lafiya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa ansu kuma suna tashi a cikin kasuwanni suna yawo suna neman arziki na Allah suna yawo saboda kasuwanci wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi wa ansu kuma suna yaki domin daga hanyar Allah to anan Allah yana ba mu labarin abinda yasa ya sha ya wajibcin qiyamul layl kenan saboda daga cikin mu za a samu an su ba su lafiya daga cikin mu za a samu an su ɗan balaguro ne sun tafi kasuwanci daga cikin mu za a samu kuma waɗanda suna yaki domin daga hanyar Allah kaga wanda yake balaguro hatta a sallashi ta farilla an sauƙaƙa mishi an ce yayi raka'a bi idan sallah ce mai raka'a hudu haka mutumin da yake bai lahiya shi ma an sauƙaƙa mishi yayi sallah daidai gwargwadon ikon shi yana iyawa yayi daga zamne in bai iyawa yayi daga kwance in bai iyawa yayi daga nune haka mutumin da yake yaki a cikin daga hanyar Allah shi ma an bashi dama ya ga mai sallah bi zuwa uku zuwa hudu saboda kada ɗan adawa su kawo mishi farmaki to wannan shine sababin da Allah ya sa ya sha ya wajibcin qiyamul layl ta koma nafila ce saboda daga cikin mu za a samu ɗan balaguro za a samu masu neman arziki za a samu kuma waɗanda ba su lafiya wannan kuma wa akharuna yadribuna fil ard wannan yana nuna mana cewa akwai albarka a cikin mutumin da za ya balaguro domin neman arziki yawo da za ka tahiya kasuwanni yawo da za ka tafiya garuruwa domin ka ci kasuwa to wannan akwai albarka a cikin irin wannan al-imam ibn taymiya yake cewa yana daga a cikin littafin jami'ul masail yake cewa yu'khadhu min al-ayati a cikin wannan ayar zamu fahimci cewa annal marida wal musafira wal mujahida yuktabu lahu mithlu ma kana ya'mal mutumin da yake dan balaguro ne da mutumin da yake baya lafiya da mutumin da yake yaki domin daga hanyar Allah to duk abin da ya saba yi na alkhairi ana rubuta mishi lada a lokacin da baya iyawa misali wannan tafsirin an saba yin shi da kai a kullum sai gobe Allah ya kaddara cewa baka lahiya ka kasa zuwa to za a rubuta mala da wannan tafsirin ka saba yin azumi din ranar alhamis Allah ya kawo ta alhamis baka lafiya za a rubuta mala dan cewa kai wannan azumin na ranar alhamis ka saba karanta qur'ani daga tsakanin isha'i zuwa magariba Allah ya kawo wani lokaci kai balaguro za a rubuta mala dan cewa ka karanta wannan alqur'ani shi yasa ake so gabawa ya samu wani aiki na nafila ya dage yana yi akai saboda jini da jiki da jiki idan sallah biyar ka dai ka dogara da ita kana yi sallar ka biyar Allah yana nan yana rubuta maladanta radda baka lahiya ba a samke ma ba amma idan kana wani aiki na alkhairi radda baka lahiya ko radda kai balaguro to sai Allah madaukakin sarki ya danki rubuta maladan wannan abu waɗanda suka fara tafsiri anan malamin da ya fara tafsiri anan a yanzu baya lafiya to an yi wannan tafsirin ko ba a yi wannan tafsirin ba sai Allah ya rubuta mishi ladan duk in irin wannan lokacin yake wayo to haka ake so gabawa ya samu wani aiki na alkhairi ya dage ya zanki saboda Allah ya rubuta ma lada lokacin da baka da ikon yi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Thauban ya dalla ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa idza maridal abdu manzo Allah yake cewa idan bawa yayi rashin lafiya aw safara ko yayi balaguro ko ci balahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan za a rubuta mishi duk wani aikin alheri wanda ya kasance yana yi lokacin da yake zamna gida kuma yana lafiya idan kana zamna gida ka saba duk kullun kaza ana aikin alheri tare da kai to baka la baka kai balaguro sai in lokacin wannan aikin ya Allah zai rubuta malada ko baka lafiya kana gida kwance amma ka sama kanka wani asusu wani kwanta wanda kullun akwai riba akwai bonus da yake karuwa a ciki to haka ake san bawa ya dage akan aiki na alkhairi da ayyuka na nafila saboda radda baka iyawa ma Allah yana rubuta mala da wannan alkhairin Allah yake cewa faqra'u ma tayassara min ku karanta abinda ya sauƙaƙa daga gare ku na nafila ku yi abinda kuke iyawa a da wajibi ne amma Allah madaukakin sarki ya sauke ma wannan al'umma al-imamul wahidi yake cewa wannan dukkanin malaman tafsiri sun tahi akan cewa lokacin nada Allah ya wajabta ma al'umman manzo Allah qiyamul layl amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya farlanta mana sallah guda biyar sai aka shaye wannan hukuncin Ibn Taymiyyah a kalkashin wannan a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yake cewa faqra'u ma tayassara min yake cewa kowace ibada akwai lokacin da ta fulada misali idan da daddare ne to kai sallah ya fulada daga karanta alqur'ani ya fulada daga yi zikiri ya fulada daga yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati yake cewa anna qiyamal layl bis salati yake cewa idan dare yayi mutun ya raya dare da yin sallah afdalu min mujarrad qira'ati alqur'an yafi katarira alqur'ani wa dhikri fihi yafi mutun yayi ta zikiri ka zamna kai ta istighfari ko ka zamna kai ta salatin annabi ko ka zamna kai ta karatun alqur'ani to in dare yayi wanda ya sallah yafi kalada to shi yasa a kullun ana so bawa ya danki bincike wani lokaci ne Allah madaukakin sarki yake bada bonus wani lokaci ne aka samu lada idan an yi aiki na alkhairi Allah yake cewa faqra'u ma tayassara min kuyi abinda ya saukaka daga gare ku na sallah idan dare yayi Allah yake cewa waqimus salata wa atuz zakka Allah yake cewa to yanzu ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka a can da babu sallah biyar sai aka zamanto qiyamul layl ita ce wajibi yanzu an jaye qiyamul layl sai Allah yake cewa waqimus salata wa atuz zakka to sallah guda biyar da aka farlanta muku ku tsayar da ita wa atuz zakata kuma ku bada zakka to anan Allah yana jan hankali ne akan cewa in fa an saukaka a wajen qiyamul layl to sallah guda biyar ba a saukaka ba babu wanda aka dauke masallah guda biyar dan haka ya zama wajibi kowa ya tashi ya tsayar da sallah wannan aya tana koya mana cewa wajibcin koyan ilimi na sallah Allah cewa wa aqimus salah a tsayar da sallah ba cewa aka yi aje ayi sallah ba a tsayar da ita tsayar da sallah kuma ya zama wajibi ka je makaranta a koya ma ya ake sallah da yawa daga cikin mutane suna sallah ne kamar yadda suka ga ana yi ka tashi musulmi kaga ana azhar raka'a bi kai ma in aka zo kawai sai ka zo ka kabarta ayi raka'a bi da kai a sallamce baka san me ake cewa a cikin sujuda ba baka san me ake cewa a cikin ruku'u ba baka san me ake cewa a zaman tahiya ba baka san in sallah ta lalace ya za a gyara ta ba to kowanne musulmi in dai yana so Allah ya karbi sallar shi to dole sai fa kai ta akan yadda aka ce ga yadda manzon Allah ya koya ta wata rana manzon Allah ya tardo wani mutum yana sallah a cikin masallaci yana bubbuga sallah yana yadda ya ga dama manzon Allah ya ce mushi kai haka irshi fa salli fa innaka lam tusalli manzon Allah ya ce koma kai sallah saboda kai baka yi sallah ba to haka duk mutumin da ya sallah ba tare da ilimi ba to wannan mutumin bai sallah ba idan kai sallah a cikin daji misali a ce ga wasu mutane suna rayuwa a cikin daji ba su da wanda zai koya musu sallah amma su musulmai ne suna sallah da jahilci to wannan idan Allah ya ga dama yana iya ba su lada gwalgwadon uzurin da Allah zai yi musu amma kai da kake tsakiyar gari kai da kake tsakiyar maradi a ce kana sallah baka iya sallah ba baka san abubuwan da ake karantawa a cikin sallah ba to wannan wani abu kake daban ba sallah kake yi ba saboda ita sallah a kullun addini na musulunci dole sai mutun ya koyi yaya ake yin abu kaza ba abun da ake yi a molanka ba abun da ake yi kawai na tashin naga ana yi inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna kawai ka tashi kaga gidanku kowa yana sai da atamfa kai ma an baka jari ka fara sai da atamfa a to shi addini ba haka bane ka tashi kaga gidanku kowa yana sallah to sallar ɗan gidanku ba ta hishe ka dole sai ka je makaranta an koya maka yaya ne ake yin wannan sallar Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani ne akan abun da yake alfasha ne da abun da yake abun ki ne duk mutumin da yake lazimta sallah to zaka ga cewa koda yana aikata alfasha zaka ga cewa yana da karamci ga wanda baya tsaye da sallah wanda baya tsaye da sallah yana iya kallu tsoho mai hurhura ya ci mutuncin shi amma wanda yake sallah akwai wahala yayin hakan koda zai yi wani aikin zaka ga cewa yana da sauki dai ga wanda shi baya yin sallah wataran wasu mutane suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu za mu karbi musulunci amma dai salla ba za mu yi sallar la'asar ba kuma ba za mu yi sallar ta'assuba ba manzo Allah ce ba matsala ku zo ku musulunta bayan sun juya baya sahabban ya suka tambaye shi zakaka zaka ba su dama su rage sallah biyu a cikin sallah biyar sai manzo Allah ya karanta wannan ayati in dai sun yi sallar guda uku to wata ran za su ciki za su yi guda biyar din amma yanzu zaka ga cewa mutanen mu suna wasa da sallah mutum a kira sallah yana zamna kawai shi ba ya sallah sai ya ga dama koko wani ma ba ya sallah gaba daya koko wani shi da sallah kawai sai in watan azumi ya kama to wannan mutum ba musulmi yake ba duk mutumin da ya bar sallah da gangam kuma yana da ilimi akan cewa sallah wajibi ce wannan mutumin ya fita daga cikin addinin musulunci to da yawa daga cikin matasan mu Allah ya sharafte su da irin wannan za ka ga mutum yana ganin sallah masallaci ta tsohi ce ko sallah masallaci sai ta wanda ana ganin ya kusa mutuwa mutuwa ba ta da alamu kai da ka aka aihwayo za ka iya mutuwa wanda yake da shekara 15 ma za a iya mutuwa Allah madaukakin sarki yake cewa qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un manzo Allah yake cewa Allah yake cewa ya rasul rabauta masu imani wa'anda a cikin sallarsu suna samun nutsuwa malamai suka ce ba yadda za a yi ka samu sallah a cikin ka samu nutsuwa a cikin sallah alhali kai kana yin sallah da jahilci baka san in an duka ba ya ake cewa zaka dardo matasa an yi sallah kaga ana jayayya a kai shiga gaba a kai zakaja a kai zakaja saboda kowa bai rada kanshi ba saboda kowa bai iya sallar ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar manzo Allah yake cewa as-salatu imaduddin manzo Allah yake cewa ita sallah ita ce gimshiki na addinin musulunci faman aqamaha faqad aqama ad-din manzo Allah ce mutumin da ya tsaya da sallah to wannan mutumin ya tsayar da addini wa man tarakaha faqad hadama ad-din duk wanda kuma ya bar sallah kamar ya roshe addinin shi ne kamar mutumin da baya da addini ne shi yasa ya kamata kowa ya shiga taitayin shi sallah ita ce abu na farko da za a dubawa a cikin littafinka azuminka Allah ba zai duba ba zakkarka Allah ba zai duba ba nafilarka Allah ba zai duba ba sada zumuntarka Allah ba zai duba ba sai an duba sallarka in sallah ta cika kayi ta akan karantarwan manzo Allah to yanzu sai a dawo a duba sauran ayyukanka saboda sallah ita ce foundation in babu foundation babu wani abu da yake hawa masallacin nan in babu foundation baya zama to haka addinin musulunci babu wata ibada da take hawa dole sai in sallar mutum ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gai a cikin ingantaccen hadisin shi yake cewa ita sallah duk mutumin da yake sallah to wannan mutumin yana da wani haske yana da wata tsira yana da wani guziri a ranar tashin alkiyama manzo Allah yake cewa man hafaza ala salati duk mutumin da ya kiyaye akan wannan sallolin guda biyar kanat lahu nuran manzo Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za ta kasance haske ne a gare shi wa burhanan za ta kasance hujja ne wa najatan yawmal qiyama haka sallah za ta kasance tsira ne ga mutum a ranar tashin alkiyama wanda baya sallah idan an tashi ranar tashin alkiyama duhu zai gani baya ganin gaban shi sai ya zanki ce ma masu imani unzuruna naqtabisu min nurikum ya zanki ce ma masu imani ku tsaya da Allah mu zanki amfani da hasken ku mu ma muna ganin gaban mu sai a ce da su qilar shihu wara'akum faltamisu nuran a ce ai a duniya ake neman haske ba a lahira ba dan haka ku koma duniya ku nemo wannan hasken alhali kuma lokaci ya rige ya kure Allah yake cewa wa aqridullaha qardan hasana ko ba Allah ramce wanda yake mai kyau duk abinda aka ce addinin musulunci zai ci gaba ta kalkashin shi to ka abarka baya kai kokari ka ba Allah ramce mai kyau idan kaga cewa masallaci yayi dauda yana buƙatar a mishi fenci ka ba Allah ramce ka goga ma masallaci fenci idan kaga cewa carpet din masallaci ya lalace ka je ka sau carpet ka sa a masallaci kada ka jira sai an kada asusu ana cewa abada sadaka fi sabilillahi kaga masallaci yana da karamcin haske ka je ka sau amfuloli ka sa kaji masallaci yana da karamcin sauti ka je ka sau kayan sauti ka sa to duk abinda ka bada na alkhairi kaga cewa masallaci babu abin shara ka je ka kawo in tsaya ka aje kada a jira sai mai masallaci wanda ya gina masallaci ya zo ya yi shi ya gina masallaci ya yi nashi to kai mi kai ma Allah ko ko Allah na yana shi gade haka ji ana cewa a masu masallacin ne suna da arziki amma sun bar masallaci da dauda ko sun bar masallaci an yanke mai wuta to kai me kai ma Allah Allah yake cewa wa aqridullaha qardan hasana ku ba Allah ramce ramce mai kyau ana nufi da ramce mai kyau shine ka bada dan Allah ka bada ba sai an yabe ka ba ka bada ba sai an ce ku ne masu yi ba sannan kuma ka bada daga cikin abun da kake so shine qardan hasanan ba wai abun da baka so ba abun da kake so Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya ce ba za ku samu abun da yake alkhairi bane sai kun bada daga cikin abun da kuke so jikkan nan da kake so ita Allah yake so ka hiddo ka bada dala 100 nan da kake ganin zaka sharuwa ita Allah yake so ka hiddo ka bada ba wai abun da baka so ba Allah yake cewa wa aqridullaha qardan hasanan ku ba Allah ramce ramce wanda yake mai kyau galibi idan aka ce a taimaka addinin Allah sai mu zanki kallo sai masu kudi sai masu mota ko mu sai masu shago kala kaza a kowa ya bada daidai gwargwadon abun da yake iyawa wanda yake bada miliyan ita yake karhi kai kana bada dala 10 ita kafi karfi idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya tada ku innuwa guda ku sunanku masu badawa a hanyar Allah kai kana bada kadago wannan yana bada miliyan idan Allah ya tashi sai ya tada ku kalkashin innuwa guda saboda sunanku guda sunanku masu azumi ko sunanku masu badawa a cikin hanyar Allah ko sunanku masu sada zumunta Allah yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah yace duk abinda kuka ba Allah na alkhairi wanda kuna neman ku samu alkhairi a wajen Allah Allah yace tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah huwa khairan wa a'zama ajra Allah yace wannan shi yafi alkhairi kuma shine wanda yafi girmama girman mallada shi yafi lada mai yawa Allah madaukakin sarki baya mantuwa mai yiwa dala 20 din da ka bada kai ka mance amma idan tashi ranar tashin alkiyama sai ka ganta a rubuce Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abun da ka aikata na alkhairi ko na sharri zaka same shi a ranar tashin alkiyama Allah ya rubuta dan haka kada ka ji tsoron cewa wai in ka bada shikenan wasu ne ka ba ko ka dauki yaro ka biya mishi kudin karatu ya je yayo karatu ya dawo ya zama malami duk abun da ya koya ma al'umma Allah zai rubuta ma lada in ya koya ma yaro 1000 to kai ma Allah zai rubuta ma lada 1000 limamin ne na masallaci ka doke shi ka ce dai ya karo ilimi liman mun lura cewa kana da bukatar ka karo ilimi dan haka na doke nauyin iyalin ka ka je ka yi karatu idan ya dawo duk abin da ya koya ma al'umma kai ma Allah zai rubuta ma lada idan littafi ne ka sai ana karatu malam wani irin littafi kuke bukata ka so littafi ka bada aka buda aka karanta aka koya ma al'umma to zaka ga cewa al'umma suna karuwa da wannan surtu a wannan yanayin da muke ciki muha a ta ko ina bayan muke yanzu littafan da ake aiki da su a duniya amunan mutsohil littafai ne muke aiki da su littafin da an yi karni 10 an yi karni 20 da wuce zamanin shi shine muke aiki da shi saboda wanda za a sayi na zamani kai ba ka iya sayen shi to in ka sau kai ka kawo aka karanta al'umma ta karu to duk wanda ya aiki da wannan abun Allah madaukakin sarki za ya rubuta ma lada tana nan rubuce kuma inda zaka san Allah shi mai kyauta ne mai alkhairi ne Allah dadawa yake ka sai littafi sai aka karanta aka samu lada daya don Allah ya ga dama sai ya lumka ta sai ladan nan ta koma 1000 ta koma miliyan hadisi ya tabbata daga Ibnu Abbas dan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah katabal hasanati wasayiat Allah ya rubuta lada kuma Allah ya rubuta zunubi summa bayyana zalika koko Allah ya hukunta lada kuma ya hukunta zunubi fa bayyana zalika sannan ya bayyana cewa wannan zunubi ne wannan kuma aiki ne wanda in an yi lada za a samu faman hamma bihasanatin falam ya'malha duk mutumin da ya tashi zai wani aiki na alkhairi amma bai samu dama ba kataballahu lahu indahu hasanatan kamila sai Allah ya rubuta ma lada guda mai kyau kai niyyar cewa yau zan zo tafsiri sai Allah bai baka dama ba to sai a rubuta ma lada guda kai niyyar cewa yau za a yi qiyamul layli da ni Allah bai baka dama ba sai a rubuta ma lada guda fa in hamma biha fa amilaha amma idan kai aikin na alkhairi kataballahu lahu indahu ashra hasanat wanda yayi niyya
bai ba shi ake ba lada guda amma kai da kai niyya kai niyyan misali zan yi azumi sai kai to sai a baka lada azumi 10 ila sab'i mi'ati dhifin sai Allah ya rubanya wannan lada guda 10 so 700 ila sab'i mi'ati dhifin so 700 sai Allah ya limka wannan lada guda 10 ta talmuka sai ta kai so 700 ila adafin kasira sai Allah kuma wannan ladar da aka limka so 700 kuma Allah ya ƙara limka wannan 700 har zuwa limki mai yawa to wannan daidai gwalgwadon niyyarka in ka tsarkake niyyarka ka ba da dala 20 sai Allah ya rubuta ma ladar da mai miliyan ba zai same ta ba saboda shi bai tsarkake niyyar shi ba Allah yake cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra Allah yake cewa wastaghfirullah Allah yake cewa ku nemi gafara Allah inna Allah ghafurur rahim a duk kullun Allah madaukakin sarki yana saukowa a ƙarshen dare yana cewa ina mai neman gafara in gafarta mishi idan dare yayi Allah yana cewa ya kubayuna kuna zunubi da rana to ina mai neman gafara ta ni in gafarta mishi Allah ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik da Allah ta kara tabbata a gare shi Allah yake cewa ya kai bawa na da a ce zaka kira ni ka ce in gafarta maka Allah ya ce zan gafarta maka koda zanubin ka ya kai daga nan zuwa sama Allah ya ce in dai ka roke ni in gafarta ma zan gafarta maka Allah ya ce wala ubali kuma zan gafarta maka ba tare da na damu ba tare da na goranta maka ba tare da nama gori ba Allah ce zan gafarta ma a duniya kai ne idan ka yahe gobe ka dawo aka ce ka kara yahewa sai ka ce ka tuno kaza 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 amma shi Allah idan ya yahe to ya kawo da kai Allah yake cewa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai Allah ka gafarce mu Allah ka rahamshe mu abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da gode kuwa cikin dada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته